Music@HasseSongs.com. Say Allah.
Lejum Martin Chiba Shikadang Adang. My Gabada Makochi Dang Adang. My Pushi the Abuman Dang Adang. You know Kuburu Chiba Shikadang Adang. In the Na Ankara Halin Dang Adang. In Yadana Gagida Jebudabu. Make it then, they take Angua. Say ya doma, tenshi ya badia. Ya che amana, che kaji mani. Adana muna te angua. Ya tavi ya barma terbachiki. Landa ya dao, say ya gate chiki. Gabuyo.
Adena, adama, adama, adena, adana.
Kedanga kaha lenda, adam. Say Allah. Na halin mutum sai Allah
ale da dama dama ale da dana
Allah kai mana maganin
ale da dama dama ale da dana
Allah kai mana maganin abin bi
ale da dama dama ale da dana
Allah kai mana maganin.
More music at HouseOfSongs.com.